A yanzu haka dai fashi da makami da satar dabbobi har ma da yin garkuwa da mutane ya zama ruwan dare a jihar Niger da ke yankin arewa maso tsakiyar Nigeria. Tuni dai wannan matsala ta jefa jama'a da dama cikin wani yanayi na tashin hankali. Honorable Abdullahi Yarima, tsohon shugaban karamar hukumar Shiroro, ga abin da yake cewa
kwanakin baya sun shigo gurmana suka saci wata yarinya dikar ta kubuto kanta ta dawo. Kwana-kwanan nan kuma sun shiga cikin garin Basa sun kashe wani matashi mai suna Dan Ladi sabon kudi a Basa. Kwanakin baya makon da ya wuce sun shiga yankin Basa kuma sun kwashi garke biyu na wani Fulani da suna Andare. To yanzu muna kwana cikin zulumi ne. Ita gwamnati muna kuka gare ta domin ta nima hanya na warware wannan rikicin da muke fuskanta.
To akan wannan matsala dai ita kanta majalisar dokokin jihar Niger ta kira kwamishinan 'yan sandan jihar domin sanin matakan da suke dauka akan wannan matsala. Alhaji Muhammad Dallami Baku dan majalisar ne da ke wakiltar karamar hukumar Rafi mai fama da wannan tashin hankali.
Har ya ma kai ga inda amma muka kira police commissioner muka yi magana da shi akan yanda abubuwan suka dame jama'anmu. Kaga ayyuke da lafiyar mutane an kwashi jama'a, an kwashi dabbobin jama'a, gaskiya abun yana damunmu. So akan wannan gwamnati ina neman jami'an tsaro gwamnati su kara musu, su agaza musu duk yanda shi commissioner of police ya zo mana bayani cewa 47,000 ake basu a wata uku. Kaga wannan ba zai yi abin nan, ba zai taimaka ba.
Duk da wannan dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce tana iya kokari domin kuwa a yanzu haka ma sun samu nasarar cafke wasu daga cikin miyagun, inji kakakin 'yan sandan jihar Mr. Bala Elkana.
Mun tura namu 'yan sandan suna magance namu iyayen gaba ɗaya. Mun kama mutane da yawa, mun an so shanaye da yawa, hannun wanda suka saci shanaye.
Kamar mutum nawa kuka kama?
Amma ba abu ne da mu kaɗai muke iya yi ba. Ko yanzu haka akwai 30 a ƙasa.
Mutane?
Eh, wanda muka kama yanzu kwanan gaya akwai 30. Jiya muka kama wanda guda 30 ma. Duk muna kai su kotu wannan.
Kamar ko akwai adadin yawan dabbobi da kuka shanayen da kuka mayar koko dai
na. Wato akwai ma guda 600 da muka ansu kwanakin ga kuma mun bai da masu shishi ma.
Wannan matsala dai da ta'addabi garuruwan da ke makwabtaka da gandun dajin Kamuku a jihar Kaduna ta kai intaha, inda ko a makon jiya ma gwamnonin jihohi biyar da abin ya shafa sun yi wani taro a Kaduna da nufin ɗaukar matakin shawo kan matsalar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Sambaji dan na duba dole ni yadda lamu marku barka lamu lami do haya tuki isa dan na do ya yadda ni tudu amina to tiwa potunga sanu baba.